أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوزا متاشي درسينا 70 ترى أتكين كراتمنا الموطى إمام مالك يو 28 جواتهم جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تاريه قرر سلاتين دا ايا وان دا تيداتي دا قوما قواتن شدا نشكرا تدبو بي دا قوما تميلا جيا منا تكين باب جامع الصلاة زامو تاشي حديثينا زامو تاشي حديثينا اوكو تينان كو اتكين نا اوكو كونا هدو حديثينا يو شاعت ايه قواتا ga watan shida to sai dai ga watan shida na'am zamu tashi darasi na zamu tashi hadisi na uku kenan a wannan babi na'am bismillah
انظروا ابا بكر فليصلي منها فقالت عائشه ان ابا بكر يا رسول الله اذا قام في مقامك لن يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي منها قال مروا ابا بكر فليصلي منها قالت عائشه فقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لن يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي منها ففعلت حفصه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي للناس فقالت حفصه لعائشه ما كنت اصيب منكم خيرا.
نعم. وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديثي عن هشام بن أروى دقى هشام بن أروى عن أبيه دقى بابان سشيني أروى بن الزبير العدوي دقى تكين فقهاء السبعة كما دن عائشة وتدن أسماء بنت أبي بكر الصديق تابعي دن صحابي كما دن صحابية عن عائشة دقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي مروا أبا بكر فليصلي للناس كأمرت أبو بكر ييم متاني صلى فقالت عائشة في عائشة تتي إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك يا رسول الله شي أبو بكر إذن يتأى أورن أو إذن يتأى أمتأين كنلي منشي لم يسمي الناس من البكاء ba zai iya jiyar da mutane karatu ba da kabbarar sallah min al-buka'i saboda kuka. Famur Umar falyusalli lin-nas ka umarci Umar yayi sallah yayi ma mutane sallah. Qal annab sallallahu alaihi wasallam yace muru Abu Bakrin falyusalli lin-nas ku umarci Abu Bakr yayi ma mutane sallah. Qalat Aisha sai Aisha tace fa qultu li Hafsa sai nace ma Hafsa wato Hafsa yar sayyidina Umar kenan kishiyarta قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لن يسمع الناس من البكاء قيامة شوى شي أبو بكر إذن يتأيى أما تأيين كان لي منشي بادي جيد متاني سلا با سبو دكوكا فمر عمر فمر عمر كأمر تفيدنا عمر فليصلي للناس يلي إيما متاني سلا ففعلت حفصة في حفصة في حكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم يتي إن كنا لأنتن صواحب يوسف يتي كون إنن ودنن ماتا للي كوني ما أبوتا ماتن ما أبوتا النبي يوسف وتمكر سكتي مروا أبا بكر فليصلي للناس كأمرت أبو بكر يا ممتاني صلى فقالت حفصة لعائشة في حفصة تتشي مع عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba. Wannan hadisi bayani ya kunshi bayani ne na halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa, lokacin da yake jinyarsa ta ƙarshe, shine ake ce hadisi, wato da ake cewa maradu mautin nabi sallallahu alaihi wasallam, rashin lafiyar ajali ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kansa wato idan da mutum zai tattara waɗannan hadisai na rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fitar da ilimi mai yawa akwai wanda muke karatu tare da shi shi ma lokacin da muke yin PhD shi ma yana yi a hadith ya tattara abinda yayi PhD din sa akai shine ahadithu maradi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi hadisan da suka zo akan ciwon ajali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wafatinsa akan haka ya tattara ya littafi babba wanda shine ya samu degree na uku na PhD saboda haka wato hadisan nan suna da dama kuma akwai hukunce masu yawan gaske da za a iya dauka daga cikin su don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba har ta lahazarsa ta karshe yana sanar da al'umma yana isar da sakon Allah tabaraka wataala ga al'umma kuma ana kwasan ilimi a cikin dukkan motsinsa da dukkan kawaicinsa har ya zamanto sa'arsa ta karshe a bayan ƙasa wannan hadith Aisha radiyallahu anha ta ruwaito shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru Abubakarin falyusalli linnas ku umarci Abubakar ya mutane sallah wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin niyyar zai tashi je sallah ya kasa saboda nauyin jiki saboda rashin lafiya ya zamanto ba zai iya ba Bilal yazo yace as-salatu ya rasulullah a fito sallah yayi kokari ya tashi ya kasa sai yace a wata riwayar da ya mike ma su ma yayi sau uku yana yin haka aka zuba masa ruwa ya farfado yace mutane sun yi sallah a ce masa mutane ba su yi sallah ba to har da aka zo a na uku shine sai yace a ce ma Abubakar yayi ma mutane sallah to Aisha ummul mu'minin shine sai tace in shi sayyidina Abubakar in ya tsaya a makaminsa ai makamika na limanci kenan in kama makamika in ya tsaya a makaminka na limanci ba zai iya wa mutane sallah ba ba zai iya wato mutane ba za su ji karatunsa ba da kabbararsa minal buka saboda kuka a wata riwayar inna Abubakarin rajulun asif Abubakar mutum ne wanda yake wato mai yawan kuka a cikin sallah mai taushin zuciya yana da yawan kuka saboda yawan kukansa ba za a ji karatunsa ba na sallah to na farko dai a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muru Abubakarin falyusalli linnas ku umarci Abubakar ya yi mutane sallah wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake sayyidina Abubakar ya sallah shine yayi umarnin sayyidina Abubakar ya sallah ba shine kawai yazo ya sanya kansa ba sabanin yanda yan shi'a suke fada suke ganin kan cewa wata mu'amara ce sayyidina Umar suka yi da sayyidina Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa da yansu suka hada baki aka zo aka yi abun aka hana ahlul bait aka sa sayyidina Abubakar ya mutane sallah to wataƙila wani zai ce to ai duk dai abun Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa duk ake ambato saboda haka wataƙila duk zai su suka yi din to wannan hadisin ba su ne kadai suka ba Aisha ce kadai ta rawaito ba ba Aisha ce tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar ya sallah ba ita kadai ta rubuto ba Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito Abu Musa al-Ash'ari ba ma dan Madina bane ba dan Makka bane ba ba Quraishi bane aslan saboda haka ba ruwansa da rigimar Quraishi shi ba Yamani ne ya zo musulunta ya rawaito wannan hadis haka zalika Anas ibn Malik shi ma Anas ibn Malik ba Quraishi bane yana daga cikin al-Ansar hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito wannan hadis haka zalika Abdullahi dan Umar wannan duk hadisan su suna cikin Bukhari da Muslim hadisai ne ingantattu banda sauran sahabbai wanda idan ka tattara su Ibn Hajar ya ambace su suna da yawa amma ko guda ukun nan wanda suka yi mutaba'a ga Aisha sun sa hadisin ta ya zamanto mataki wani irin hadisi ne wannan a wajen malaman mustala ya suke kiran irin wannan hadisi Aziz mashhur wannan hadisi ne mashhur idan sahabi uku ko abin da ya fi haka suka rubuto hadisai matsawar bai kai haddin tawatur ba wannan hadisi ne mashhuri ne wato abu ne wanda yake ya yadu ya daidaitu kusan an riga an san shi a cikin al'umma sannan a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ma Abubakar yayi sallah yayi ma mutane sallah a cikin sa akwai wato kaddamar da Abubakar akan sauran sahabbai wajen sallah to mun san kuma manzo wato wanda nuna cewa kina Abubakar shi fi cancanta da limanci wajen sallah shi yasa ne Imam al-Bukhari yace da ya kawo wannan hadisin yace babu taqdimu ahli al-fadl ahli al-ilmi wal fadl fi as-salah babun gaba kaddamar da mahabuta ilimi da fifiko a cikin sallah. La shakka wajen fifiko sai na Abubakar shine cigaba, shine jagaba. Domin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umman nan sahabbai suna cewa bayan manzon Allah sai sayyidina Abubakar, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji suna faɗa bayan musu musu. To amma wajen ilimi fa, musamman hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani, yafi kowa karatun alqur'ani a cikin mutane shine zai zama tolima. A kuma hadisin Amr ibn Salama daga babansa dan ya hadisin yaron nan da yake wa mutanen su sallah mai gattu anna istafa'ariikum, kun tuna hadisin ko? Saboda annabi an gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha hadaratis salah, in sallah ta zo, falyu'adhdhin lakum ahadukum waliya'ummakum aktharukum qur'ana, in lokacin sallah ya zo ɗayanku ya kira sallah, wanda ya fi ku yawan alqur'ani, yawan hadda alqur'ani ya muku limanci. Saboda haka wani ya nuna cewa mecece ka'ida wajen limanci? Karatun alqur'ani ba wai fiqhun addini ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kanu fil qira'ati sawa'a, in sun zamanto daidai a cikin karatun alqur'ani sai me fa alamuhum bis sunna, sai ce alamuhum bis sunna, wanda yafi su sanin sunna, wannan shine ilimin fiqhu, ko ba haka ba? To Ubayy ibn Ka'ab a cikin sahabbai, sayyidina Umar ya ce Ubayyun aqra'una, Ubayy dishi yafi mu karatun alqur'ani. A wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqra'u ummati lilqur'an Ubayy ibn Ka'ab, wanda suka fi kowa iya karatun alqur'ani, suka fi kowa karatun alqur'ani a cikin al'umma ta Ubayy ibn Ka'ab. To amma ya kaddamar da sayyidina Abubakar akan sa. Na'am. Ai Ubayy ibn Ka'ab ya haddace Qur'ani, ya haddace Qur'ani. Al-fadlu, to me dalilin fadl? Me dalilin fadl da ilimi? Ya za a ga ka'ida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda ya fi karatun alqur'ani shi zai limanci. A wani hadisin yace aktharuhum qur'anan, wanda yafi su yawan hadda alqur'ani. Na'am, man nura. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace Ubayy ya fi karatun Qur'ani, yace aqra'u ummati lil Qur'an Ubayy. Na'am. Ba ka da sanin tarihi. Babu dalili na sanin tarihi. To na baya to ta kai ne na ƙarshe, me kace? Yo ai da abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da umarnin Allah yayi. Ahsant, wannan shine taujihi da waɗansu malamai suka yi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaddamar da sayyidina Abubakar domin yayi ishara ga al'umma cewa shine khalifa. saboda haka kadiyar shine yafi cancanta yayin limanci a wajen sallah ko ba shine yafi cancanta ba wajen saboda haƙƙin karatun alqur'ani ba ita ake dubawa ba dan haka amfani da wannan kadiyar ta sayyidina abubakar domin a tabbatar da ka'idar waye zai limanci wannan ta fita daga cikin mahallin da ake tattaunawa a kai ta sayyidina abubakar khususiya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama to yayin limanci a sallah domin yayi ishara ga cewa shine khalifa bayansa shi yasa a lokacin da aka zo ana rigima a lokacin da aka zo ana tattaunawa waye zai zama to khalifa kamar yadda sayyidina Ali yace yace sai muka duba muka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mana a sha'anin addinin mu sai muka ga ya kaddamar da Abubakar a wajen sha'anin sallah sai muka ce to wanda ya yarje mana a sha'anin addinin mu shi zamu yarda da shi da shugabanci a sha'anin harkar duniyar mu sai muka zabe shi ya zama to khalifa shi yasa ne abin da yake mu'tamadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana bai yi nafsi akan cewa ga khalifa bayansa ba kamar yadda sayyidina Abubakar yayi nafsi shi yasa sayyidina Umar lokacinsa yake cewa idan nayi nafsi a cikin waye zai zama to khalifa bayana wanda yafi ni yayi Abubakar kenan in ma ban yi nafsi ba wanda yafi ni yayi sayyidina Umar kenan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bil ishara da ishara ya nuna Abubakar wanda ya daya daga cikin isharorin suna da yawa amma wannan tana daga ciki tana daga cikin wanda tafi komai wato sari ta zamantowa sarihiya amma waɗansu malamai duk da haka sun yi amfani da wannan kissa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam na gabatar da sayyidina Abubakar ya zamanto shine asali na cewa su a wajensu wanda ya cancanta ya zamanto liman afqahuhum wanda ya fi su sanin ilimin fiqh suka ce domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Ubay ya kaddamar da Abubakar saboda haka wanda ya nuna kan cewar wancan hadisin da ake cewa ya ummul qauma aqra'uhum wancan hadisin ya zamanto mansuhi da na sayyidina Abubakar to abinda kake kokari ka faɗa kenan na tarihi cewa daga lalala daga baya ne aka zo aka faɗa to amma su abinda suke cewa shine cewa tunda wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya nuna kan cewa wannan fi'ilin ya nuna kan cewa wancan umarni na cewa wanda ya fi karatun alqur'ani shi zai yi limanci an shafe shi da umarnin yi ma da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Abubakar wannan shine masabar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Sufyan ats-Tsauri Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa ko suka ce a'a muna nan akan wannan hadisin wannan hadisi na sayyidina na Aisha da tace a umarce sayyidina Abubakar shi wannan an kawo shi ne domin ai nuni ga sha'anin khilafa bai rusa waccan ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ba cewa wanda ya fi cancanta ya karatu ya limanci wanda ya fi karatun alqur'ani to wajen karatun alqur'anin me ake dubawa tajwidi ko yawan karatun alal misali kana da mutane guda biyu daya ya fi tajwidi daya yana da tajwidin amma kuma ya fi shi yawan hadda daya watakila yana da nisfin alqur'ani amma kuma akwai tajwidi daya kuma yana da alqur'ani cikakke amma bai kai wancan tajwidi ba to wanne za a kaddamar to kun gani in kuka ce mai tajwidi kun fadi domin me domin ba ku tattara ruwayoyin hadith ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aktharuhum qur'anan wanda yafi su yawan haddar alqur'ani saboda ka shi za a kaddamar shi za a kaddamar sai dai idan ya zama to kan cewa bashi da tajwidi ne gaba daya ba shi da tajwidin gaba daya to anan wajen zai zama to kan cewa bashi za a kaddamar ba to idan kuma suka zama to cewar dukkaninsu mahaddata ne sun haddata kamilan alqur'ani amma daya ya fi tajwidi wanne za a kaddamar wanda ya fi tajwidi to in ya zama to duk suna da hadda qur'ani suna da tajwidi amma daya ya fi sanin ilimin fiqh ya fi sanin sunna da fiqh wanne za a kaddamar wanda ya fi sanin sunna in sun zamanto dukkaninsu mahaddatan alqur'ani ne kuma sun san fiqh sun san tajwidi amma daya ya fi daya shekaru wanne za a kaddamar ne shekaru to idan ya zamanto cewar a dukkaninsu suna da hadda alqur'ani daya ya fi fiqhun addini amma ɗaya ya fi shekaru. Eh? Da fi yin komai shekaru. Saboda ni, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kabbir, kabbir. Ka kaddamar da babba. Ka kaddamar da babba. Mutane ne suka zo za su yi shaida a gabansa. ‘Yan uwa su biyu, Sahal da Suhail ibn al-Bayda. Suka zo za su yi magana. Sai karamin ya kama zai magana ya ce, kabbir, kabbir. Kyale babban ya yi magana. Alaikum salam. Ni yanzu tambaya ta akan cewar wanda yake da yana da Qur'ani juzu biyu ne duk suna da Qur'ani amma ɗaya yana da ilimin fiqh fiye da ɗayan ɗaya kuma yana da shekaru fiye da ɗayan mai shekaru za a kaddamar ko mai karatun fiqh mai karatu za a kaddamar mai dalili ato ai babu wanda ai nan muna magana cewa fa duk suna da Qur'ani ne shi a can karamin shi ne yake da Qur'ani su ka duk ba su sani ba saboda sababbin musulunci ne saboda hadisi a'lamuhum bis sunna wannan shi ne jawabin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunna in sun zama mutum daidai suke a wajen ƙira'a to wanda ya fi su sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra in sun zama mutum daidai a cikin sanin sunna to wanda ya fi su dadewa wajen hijira har kuma aka zo inda aka kaddamar da fa aqdamuhum sunna wanda ya fi su yawan shekaru shine a can ƙarshe saboda haka an kaddamar da ilimi kafin a zo daidaituwa wajen shekaru an fahimta to wannan shine abin nan wannan shine abin da ya danganci to saboda haka a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai abinda kake ishara gare shi cewa waɗansu malamai suna cewa ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi karatun alqur'ani ya limanci a lokacin sahabbai ake nufi domin wanda ya fi karatun alqur'ani shi ya fi fiqhu saboda haka da aka ce sayyidina Abubakar ya limanci tunda ya fi fiqhu in aka ce a kaddamar da wanda ya fi sanin karatun alqur'ani ana cewa a kaddamar da wanda ya fi fiqhu saboda haka suka ce wannan ka'ida za mu ɗauka to amma a wannan zamanin fa suka ce wannan zamanin sai aka samu mutum ya karatun alqur'ani ba shi da ilimin fiqh to bai cancanta a kaddamar da shi ba aka ce musu a'a ai magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai kan sahabbai yake magana ba kan al'umma yake gabaki daya ka'ida ce ya bayar inda kawai za a ce ba za a kaddamar da mai karatun alqur'ani ba yayin da ya zama to kan cewa ya san alqur'ani amma ba shi da fahimtar ba shi da ilimin sanin hukunce-hukuncen sallah to anan wajen sai a ɗauko wanda yake ba shi da hadda bai san karatun ba shi da hadda alqur'ani kamar sa a kaddamar da shi kan ya sallah amma matsawar yana da wani abu na hadda yana da wato wani abu ya san hukunce-hukuncen sallah amma kuma yana da wato sani da alqur'ani shi ya cancanta a kaddamar wajen sallah wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa kuma ita ce tafi dacewa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake mazhabar Imam Malik ma da Abu da Imam Shafi'i kuma suna da fusko suna da hujjojin su da suka dogara akai amma in aka zo wajen batun tarjihi to wannan Allah madaukakin sarki shine ya fi sani mazhabar Abu Hanifa da ta Imam Ahmad ta fi rinjaye saboda dalilin su ya fi karfi wallahu ta'ala a'lam to da Aisha ummul mu'minin tace idan tace ba ta son sayyidina Abubakar ya tsaya saboda shi ne yawan wato me yawan karayar zuci ne da tausayi da saurin kuka saboda haka mutane ba za su ji karatunsa ba sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muraja'a ta abin da ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita umarninsa yace ku umarni Abubakar ya yi mutane sallah to da taga ta yi haka na biyu sai ta biyo ta wata hanya ta nemi ta hada karfi da Hafsa ta ce ma Hafsa ita ta je ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin sayyidina ga halin Abubakar a sa sayyidina Umar yake Hafsa ta gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni na karshe to yawanci in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni na uku to ba a sake masa muraja'a to shi yasa ana fada da yace muru Abubakarin falyusalli bin nas sai take shiru sai aka je Bilal ya je ya gaya sayyidina Abu Bakar to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake inna kunna la antunna sawahibu yusuf yace ku dinnan ku ne wato ku ne ma'abuta annabi yusuf me ake nufi da ma'abuta annabi yusuf na farko wannan uslubi ne na tashbihi amma sai aka shafe adatut tashbih wato kamar yace inna kunna la antunna mithlu sawahibu yusuf ku dinnan matan nan tamkar waɗannan matan ne ma'abuta annabi yusuf to amma saboda a nuna matsananciyar kamar da suka yi sai aka shafe kalmar kamar aka mayar da su su kansu din ma su ne na annabi yusuf bayan kuma ba su bane ko to amma domin a nuna isa matuƙa wajen kamar su da su me ake nufi da wannan me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan kalma suwa ake nufi da sawahibu yusuf anan abinda ake nufi da sawahibu yusuf zulaiha matar azizu misr kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kunna dinnan ku dinnan matan nan abinda yake nufi aisha domin duk aisha ce ce wannan abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta aisha da ita matar aziz ma'abuciyar annabi yusuf saboda ta bayyana abinda yake ba shine ta boye shi a cikin zuciyarta ba ta bayyana cewa abinda yasa ba ta son sayyidina Abu Bakar ya limanci saboda yana yawan kuka dan haka mutane ba za su ji ba kaga wannan ai illa ce zahira ko ya kamata a samu wanda yake idan zai yi limanci mutane za su ji karatunsa amma ba ai sallah ba ya zama to gabaki ɗaya sallar sai kukan liman kawai ake ji kaga illa ce zahira ta bayyana amma abinda take nufi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zama saboda basira da kuma zama tare yana zaune tare da ita da kuma hikimar da Allah madaukakin sarki ya bashi na sanin ɗabi'ar mata sai ya gano cewa ba manufar ta ce kenan kuma Aisha ta bayyana cewa ba wani abu ne ya sanya taima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muraja'a ba tace masa a ya rasulullah ga Abubakar ga Umar shi ya cancanta a sa Umar yayi me yasa ta ce wannan tace saboda ta san cewar mutane ba za su taba jin dadin wani yazo ya tsaya a wannan mukamin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau shiga kan cewa yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wani ne daban ba shi ba to ba za su taba jin dadin wannan ba to saboda haka ba ta so a ce mahaifinta shine ya zamanto wannan wanda za a rinka ganin bakin sa ba za a taba ganin farin wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai matsayin sa to ita ba ta son wannan amma sai ta ki fitowa ta ce ya rasulullah ga abin da yasa sai ta boye to ita zulaiha kuma me ya aka yi suka yi kama da zulaiha me ita kuma mata ita ma'abuciyar annabi yusuf matar aziz me ta yi kaga dai kenan wajhu tashbihi din wajen kowanne daga cikin su ya boye abinda ba sabanin abinda ya bayyana ko kuma ya bayyana sabanin abinda ya boye ita me ta bayyana sabanin abinda ta boye ta boye ai ba ta bayyana wannan ba na'am to wannan tayu cewa tunda ta nuna da hadisi tana san annabi yusuf amma ta zo ta bayyana sabanin haka tace a je a kulle shi amma dai bai zama to zahiri ba abinda yafi bayyana shine ta gayyaci da matan gari suka rinka cewa wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin mutanen matan gari suka ce ai matar azizu tana neman ta dauki ta janye hankalin baranta tana neman sa ta makance a cikin soyayya mun lalle mu muna ganin ta a cikin bata mabayyani to shi ta kaga abin da suke faɗa akan ta sai ta ce ku zo sai ta gayyace su su zo domin su zo gidanta har ta ba su abin nan yanka wa'atat lahunna muttaka'an wa'atat kullu wahidatin minhunna sikina kaga ta yi bayyana kaman cewa kaman ta kira su ne wani taro ita kuma manufarta dan manufarta su ga annabi Yusuf ko ba haka ba ita manufarta ba wannan a zo ai taro bane su zo su ga annabi Yusuf dan ta bayyana uzurinta qalat fa zalika kunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtu an nafsi fasta'at tace to idan ku har kun yanke hannayenku ni ban yanke hannuna ba saboda ganin so saboda soyayya amma shi kamar wannan din shine wanda shine wanda ne mun dauke hankalinsa din amma ya nemi tsari ya kare kansa to ku ga ku daga ganinsa ma gani daya sabanin ni da nake zo da shi a gida daya ku gani daya kuka har kun yanke hannu to kaga wannan shine ta boye abinda ta bayyana ba shine zahirin abinda ke cikin zuciya ba ita take dama su gane kan cewa su gane kuskurensu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta abinda Aisha ummul mu'minin ta yi da abinda ita matar Azizu ta yi wanda cikin wannan dabi'ar mace ne ko yaushe idan mace tace maka gabas to duba yamma ba gabas din take nufi ba yamma take nufi ka duba yamma ko ba gabas dabi'ar su ce shi yasa wani kafiri ya rubuta littafi wai maza daga mas suke ko daga mirrikh suke mata kuma daga zahara daga venus venus shine zahara ko zuhal ne da larabci domin ya bayyana yadda dabi'ar maza take da dabi'ar mata ai musulmi idan ya tsaya ya fahimci surat yusuf sosai zai fitar da abubuwa da suka fi na wannan na yadda dabi'ar namiji take da kuma dabi'ar mace to a shahidi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan umarni nasa kan cewa babu gudu ba ja da baya ba canzawa Abubakar shi zai wa mutane sallah Hafsa ummul mu'minin tace la ma kuntu li usiba minki khaira ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba ta faɗi wannan ne saboda jin zafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata faɗa saboda haka tunda waye ya mata sababin annabi ya mata faɗa ya hada da ita kaga da tana zaune salin alin duk fadan akan Aisha da bai kare to amma gashi Aisha ta sarkafo ta shigo da ita cikin al'amarin saboda haka sai ta mayar mata da magana to me yasa take cewa ma kuntu ban kasance ba domin ta tuna wani abu da ta saki ta taba yi mata wanne ne wannan abu na zuma a Hassan na al-ma'afir na zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shiga dakin Zainab yana shan zuma sai ya dade kuma suna lissafi suna gani da ya shiga nan minti nawa yayi ba su da agogo amma suna da lissafin lokaci in ya shiga ko ina ana ganin dadewar da yi sai aka lura in ya shiga wajen Zainab sai ya dade sannan ya fito sai aka ce wai me yake ne a wajen sai aka tura Barira sai ta gano wata kuyanga sai ta gano cewa ai zuma ake zuma Zainab take bashi saboda haka Aisha sai ta shirya sai di dama akwai yan kungiyarta akwai yan kungiyar Zainab to yan kungiyarta daga cikin yan kungiyarta har da Hafsa da Sauda ita ko Sauda Sauda gashi ta yi ya da ita ta bai jika da ita amma ta cikin yan kungiyar Aisha take Aisha ta shirya cewa to in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dama al'adarsa ne kullum bayan al'asar zai zaga ya je dakin kowace ya kusance ta ya sumbance ta yace idan ya zo zai sumbance ki yace ka ya rasulullah bakin ka na wari to kuma sun san cewa baya son a ji warin baki tare da shi sallallahu alaihi wasallam zai ce a'a wannan warin na me ne sai ya rasulullah ne kaci bakin ka yake wari to zai ce muku zuma ce Hafsa ta zuma ce Zainab ta bani to ku ce ai zumar ta ci daga cikin furan wata bishiya al-ma'asir mai wari saboda haka warin ya shiga cikin kudan zuman ya biyo cikin zuman har ya zamanto yayi saura har aka sha aka ji sauransa a baki saboda haka suka yi wannan ita Hafsa tace ita Sauda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo kafin ma yayi maganar ma kamar ta faɗa abin da Aisha ta gaya mata saboda tsagoran tsoron Aisha da take. To ita Hafsa da ake wannan suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ce to ya haramta ma kansa shan zuma, ba zai sake shan wannan zumar ba. Allah ya ce masa lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji, dan me zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka, kana neman ka faranta ma matanka sun hada kai domin su haramta maka wani abu, dan me kai zaka haramta musu dan kawai ka faranta, dan me zaka haramta ma kanka kana neman yardar su, sannan Allah ya musrarauka in tatuba ila Allah faqad qulubukuma. To idan kuka tuba zuwa ga Allah akan yin wannan ku bari ku daina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dama zukatan ku sun karkata zuwa ga tuban, kun gane abin da kuka yi ba daidai bane. Wa in tadhahara alaihi, in kuka hada kai akan sa ka jifa akan sha'anin fa abin da yake ne na al'ada ana yi tsakanin miji da mata, amma wanda yake sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wasa bane. Allah ce in kuka hada kai akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuka taimake ke ne da juna akan sa, to fa inna Allah huwa maulahu, shi na satim din masu taimakon sa Allah, wa jibrilu da jibril, wa mika'il da mika'il, wa salihul mu'minin da salihan mu'mini, daga cikin su hadda iyayenku Abubakar da Umar. To saboda kaga wannan ma Hafsa tana tare da wannan, kaga waye sabbaba mata ta samu wannan, saboda haka sai tace ma kunti lusiba minki khairan qattu. Wannan hadisin yana daya daga cikin alamomin yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin rashin lafiyar sa na mutuwa, wanda yayi ishara ga cewa khalifa bayansa sayyidina Abubakar ne. Saboda haka wanda suke cewa malamai sun yi sabani shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana khalifa a bayansa ko bai ayyana ba, waɗansu malamai suka ce ya ayyana, amma mafiya yawan malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba dan babu nafsi. Shi'a suka ce akwai nafsi, to wanda suka ce ya ayyana sai suka saba, wanda suka ce ya ayyana da nafsi sai suka saba tsakanin su. Wanda suke cewa din yayi nassu, to da yayi nassun waye ma, to sai suka saba. Waɗansu suka ce Abubakar yayi nassi akai, daga cikin Ahlus Sunna akwai wanda suka faɗi wannan. Waɗansu suka ce Abbas ibn Abdul Muttalib, waɗansu suka ce Sayyidina Ali. Saboda haka ƴan Shi'a da suke ta rigima suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan Sayyidina Ali, suke ganin kamar rigimar su da Ahlus Sunna ne, da suke cewa babu nassi, amma da Ahlus Sunna bane su je su gama da wanda suke cewa Abba zai sanya tukuna, me za su da wace hujjar za su kauce? Abinda suka nuna za su rusa hujjar masu cewa Abbas ya ayyana, shi zai rusa ta su hujjar akan cewa Sayyidina Ali ya ayyana. Mafiya yawan malamai kuma wanda yake shine sahihi suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nassi akan waye zai zama khalifa ba, amma yayi isharori masu yawa, daga ciki akwai wannan. Kuma wannan isharar da yayi ita sahabbai suka yi aiki da ita kamar yadda na ambata muku wajen yi ma Sayyidina Abubakar mubaya'a, kamar yadda Sayyidina Umar ya faɗi wannan, haka zalika Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lokacin yana khalifa a Kufa yace bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam muka duba muka ga waye ya yarje mana kan sha'anin addinin mu, da yayi muka ga wanda ya yarje mana kan sha'anin addinin mu sai muka yarda da shi ya zamanto shugaban mu kan sha'anin duniyar mu. Haka zalika Sayyidina Umar shi ma lokacin da aka yi ma Sayyidina Abubakar mubaya'a abin da yake kenan. Yana daga cikin isharorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa Sayyidina Abubakar shine zai zamanto khalifa a bayansa, wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman taimako na wato na arziki na dukiya, ba ta da shi, yace mata ta je ta dawo. Sai ta ce in na dawo kuma fa, wato kamar tana maganar ajali, in na dawo kuma na tarar ajali ya zo mata fa, yace ki je wajen Abubakar, domin ta zo wajensa ne a matsayinsa nawa, na shugaban musulmi, na shugaban al'umma, ba matsayinsa na shi kansa wato jikan Abdul Muttalib ba, ta zo ne a matsayinsa na shugaban al'ummar musulmi wanda yake raba dukiya ga al'umma, tunda yana cewa Allah shine mai bayarwa, ni kuma mine mai rabawa, Allahu huwal muti wa ana al-qasib, kamar yadda yake salawatullahi wa salamu alaihi. Saboda ka ta zo a wajensa ne a matsayin shine al-qasib, mai raba dukiyar da Allah ya kwararo ma al'ummar musulmi. Sai ya ce idan bana nan ki je wajen Abubakar. Kaga kenan yana ishara kan cewa waye zai zamanto a matsayinsa in baya nan na shugabancin al'umma? Abubakar. yana daga cikin isharorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa sayyidina Abubakar shine zai zama to khalifa bal wannan a cikin alqur'ani tazo Allah ta'ala yace qul lil mukhallafin min al'arab fatud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum 'adaban alima. Allah yace ka ce ma waɗanda suka zauna a gida ba su fita yakin Tabuka da kace su fita da ka zaburar da su kan su fito aje a yakin Tabuk ba, suka zamanto masu zaman gida. Fatud'auna za a sake kiranku, fatud'auna ila qaumin za a sake kiranku zuwa ga yakin mutane ulu ba'sin shadid ma'abuta karfi mai tsanani. Tuqatilunahum aw yuslimun ku yake su ila an yuslimu aw bi ma'ana ila an ta daga cikin wadda mai katsuru na da yake kawo misalinta za ku yake su har su musulunta. Fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa. Wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu idan kuka juya baya kuka kibi kamar yanda kuka juya baya a da yu'adhibukum 'adaban alima Allah zai muku azaba mai radadi. To malamai suka ce babu wanda ya sake kiran ba a sake. Allah ya ce za a kirawo waɗannan larabawa su fita. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya wannan kiran ba, dan tunda aka yi na yakin Tabuk ba a sake kira ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake kiran gayyan musulmi kan a fita aje ayi wani yaki ba har ya bar duniya. Saboda haka kiran da aka yi na kan cewar a zo a yaki mutane shine kiran da sayyidina Abubakar ya tura a kira waɗannan larabawan dajin domin aje a yaki Musailimatul Kazzab da ya da'awar annabi. Banu Hanifa sune ulu ba'sin shadid, mayaka ne masu tsananin karfi. Saboda haka gashi Allah ya ce za a kirawo su, kuma ya ce idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa. Saboda haka wannan yana isharar wannan hujja, wannan kaga nassi ne daga Allah maɗaukakin sarki akan abu wanda zai yi wannan kiran, ko ba haka ba? Tunda Allah ya ce idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa, in kuka buwa wanda ya yi wannan kiran to waye ya yi wannan kiran? Sayyidina Abubakar qadran wa shar'an shine ya wannan kiran. Saboda haka wannan ma ishara ne kan cewa sayyidina Abubakar amirul mu'minin shine zai zamanto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ya zo na ƙarshen hadith din ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai sake fitowa sallah ba sai daga baya aka fito da shi ya zo ya yi sallah. Lokacin sayyidina Abubakar yana cikin sallah aka zaunar da shi a gefensa na hagu ya yi sallah yana yin limanci. Sayyidina Abubakar yana binsa, su kuma sahabbai suna bin sayyidina Abubakar. Wannan ya zo a ƙarshen hadith din, ya zo a cikin sauran hadisan wanda suka ruwaito wannan kissa. Kamar yadda muka ambata sahabbai guda uku banda Aisha su suka ruwaito wannan hadith din, su wane ne, wa zai maimaita musu? Na'am, Abu Musa al-Ash'ari. Na'am, Anas ibn Malik. Na'am, Abdullah ibn Umar. Ahsantu. Na'am,
wa hadathani Ammar an ibn Shihab an Aba'i Yazid al-Laythi عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس اذ جاءه رجل فسار فلم يدر ما سار به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستأذنه في قلب رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهانا الله عنهم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك رويته وانا حديثي دجا ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي دجا عطاء ابن يزيد الليثي ده دجا cikin tabi'ai wanda ya zauna a Madina daga baya ya koma Sham. An Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar daga Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar an-Nawfali al-Qurashi ba Quraishi ne daga Banu Nawfal ibn Abd Manaf. Yana waɗansu sun tabbatar masa da cewa shi sahabi ne an haife shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu sa'ad yayi. a cikin tabaqat dinsa, amma sauran malamai sun ce a shi dai tabi'i ne domin babu wani abin da ya nuna cewa ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace annahu qal, yace shi Ubaydullah yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun bayna dhahranayn nas, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a tsakanin mutane. Wannan kun ga mursal ne, tunda shi Ubaydullah bai halarci kissar ba, tunda tabi'i ne. Amma wannan hadith din nasa ya inganta, ya ruwaito shi ya ruwaito shi daga hadithin wani mutum daga cikin sahabbai. Bal a wata riwaya yana cewa an rijalin minal ansar, daga waɗansu mutane daga cikin al-ansar, wanda ya nuna wanda suka gaya masa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba, wanda suka halarci kissar. Suka ce yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake zaune cikin sahabbansa, idja'ahu rajul, sai wani mutum ya zo masa, fasarrahu, sai masa asiri, wato yayi munajati da shi, yayi magana, yayi masa rada. Falam yudra ma sarrahu bih, ba a san abin da ya masa rada da shi ba, hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, wato ya fada abin da mutumin yayi masa rada da shi. Fa idha huwa yasta'dinuhu fi qatli rajulin min almunafiqin, sai gashi ashe mutumin ya zo ne yana neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya kashe wani mutum daga cikin munafikai. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jahar, yayin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da ya fada din, alaysa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, yanzu ba yana shaidawa cewa la ilaha illa Allah kuma cewa muhammadur rasulullah ba? Fa qala ar-rajul, sai yace eh yana shaidawa, wala shahadata lahu, amma ba shi da shaida a baki take kawai da yadda ba. Fa qala alaysa yusalli, yace ba yana sallah ba? Fa qala bala, yana sallah, wala salata lahu, amma ba shi da sallah. Fa qala sallallahu alayhi wasallam, sai annabi sallallahu alayhi wasallam yace ulaika alladhina nahani Allahu anhum, waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni kan in kashe su. Wannan hadisi ya nuna halaccin ayi rada idan ta zamanto bata saba da ka'idar shari'a ba. Yaushe ne rada bata halatta ba, ko munajati ka keɓe wadda zance da mutum, sawa'un ta rada ko ba ta rada ba? Na'am, idan mutum biyu ne kai kuma ka zo ka ware na kaza, ka ware ɗaya daga cikinsu kai masa rada, saboda wancan zai tsargu, wannan ɓata tsakani ne, sai ɗauka a me kuma ake shirin yi. Amma in a cikin mutane ne, musamman inda shugaba ne, babu laifi ka zo kai masa rada, ka gaya masa abin da kake ganin bai cancanta wani mutum ya ji ba, in ba shi ba. Wannan ya halatta, domin ikirarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya masa haka din ya nuna ya halatta. To sannan kuma a cikin, idan aka yi ma shugaba rada, idan ya ga maslaha ta hukunta ya bayyana abin da aka faɗa, sai ya bayyana kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ya bayyana ga abin da mutumin ya masa rada da shi, domin maslaha ta hukunta kan ya bayyana, saboda ya zo ne da niyyar kan cewar wani ai yana daga cikin munafikai. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi, yace ba yana shaidawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba, wato ba yayi kalmar shahada ba, wanda nuna kan cewa kalmar shahada idan mutum ya faɗe ta tana hana ai hukunci a kansa da munafunci, sai dai idan yayi abin da yake wajabta zai warware ta, ko kuma ya bayyana abin da yake ya bayyana wani abu da ya kulle a cikin zuciyarsa na wato kafircin da yake rusa abinda wannan kalmar take hukuntawa. Kamar ajishi ya bayyana izgili ga Allah, da izgili da Alkur'ani, ko izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da yake nuna wato warwarewar kalmar shahada ce. Sannan kuma haka zalika sallah, sallah ita ce take nuna alamar tsarin mutum daga a kashe shi. Idan mutum yana yin sallah, to wannan hujja ce kan cewa ya tsare jininsa, ba za a kashe shi ba sai da haƙƙin musulunci, shine idan ya kashe shi ma a kashe shi, ko idan ya yi ridda, ko idan ya zamanto ma'aurati ne, ko ya taɓa yin aure in ya yi zina. Kamar yadda ya zo a hadisin la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai saboda abubuwa guda uku, sannan ya ambata su. So sannan da cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni akan su, wato ma'ana za a yi hukunci da zahiri, abinda mutum ya bayyana na zahirin kalmar shahada da kuma zahirin yin aiki irin na musulmi na sallah da fuskantar irin sallar da musulmi suke yi wannan za ta tsare jininsa za a masa hukunci da zahiri har sai ya bayyana abinda zai warware wannan to in ya bayyana abinda zai warware wannan sai a masa bayani shi ma ba kawai za a masa hukunci bane haka sai an bayyana masa bayanin da zai kare da zai kawo da dukkan shubha a gare shi in aka yi masa bayani akan cewa wannan abin da kake yi fa kafirci ne ce eh na yadda kafirci ne amma na yi to haka wannan ba shi da uzuri amma in yace shi bai da kafirci bane wannan kai a wajen ka a fahimtar ka shine kafirci ne a fahimtar ta ba kafirci bane ba za a yi hukunci da kafircin sa ba saboda lazala har yanzu yana da shubha sun ya zamanto ba shi da sauran shubha shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lokacin da ya rubuta wasiqiya malamai suka zo za su yi musu da shi yace musu da ni ne a makaminku da na kafirta amma ku tunda kuna har yanzu kuna da shubha ba zan kafirta ku ba yace amma da ni ne na san abin da kuka san sannan kuka ci gaba da fadan abin da kuke fada da kafirta za ku ma'ana kenan ba a hukunci da kafircin mutum sai in ya zamanto kan cewa yana da ilimin da ya kawo masa da shubha kuma duk da haka ya take wannan gaskiyar ya tsaya akan ƙarya da kafirci to shine za a yi hukunci akan cewa wannan ba shi da sauran uzuri amma ba a lizimta ma mutum a ce ai an riga an bayyana maka tunda kuma an bayyana maka ko bayani ya tabbata hujja ta kafa akan ka saboda haka shikenan ai maka hukunci a'a sai an ce tukuna kana da wani hujja in yace a'a shi abinda aka ga bayyana masa shi bai yadda wannan kafirci bane ko kuma shi bai yadda wannan ba daidai bane sai dai yayin da ya zamanto yayi abinda ba shi da wani shubha akai kamar mutum ya je ya sujada ga gunki ko kuma mutum ya zagi Allah ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda sanin sa larura ne amma kamar a gaya mutum hadith yace a wannan ƙarya ne yana cikin hadari amma ba za a yi hukunci akan cewa ya kafirta ba da dai a ce da zai zo a ce ne a sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wajabta sallar juma'a wajiba ce ta wannan zancen banza ne to wannan shine ba shi da wani uzuri a nan wajen ba shi da wata hujja domin abu ne wanda ya kafirta da abin da yake sanin sa a cikin addini larura ne amma in ba haka ba to ana lizimtar hukuncin zahiri a ba a kyale batsini a cikin a kyale mutane da batsinin su Allah madaukakin sarki shine zai hukunci akan surana alkiyama na'am
wa hadathani ammar an zaid bin aslam an ata bin yasar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala allahumma la taj'al qabri wa man yu'bad istadda qadullah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid
a kafin mu shiga wannan hadisin wancan hadisin munasabar da Imam Malik ya kawo shi a wannan babi shine domin ya nuna kan cewa sallah tana tsare jinin mutum daga wato a tana tsare jinin mutum da haƙƙinsa na rayuwa a wanda rashin ta kuma kamar alama ne na kan cewa kenan mutum za a iya kashe wanda baya sallah kuma wanda yake haka yake idan mutum ya ƙi yin sallah za a nemi ya tuba in ya tuba shikenan ya dawo yana sallah shikenan baki alaikum in kuma bai tuba ba sai a kashe shi an yi sabani aka kashe shi za a kashe shi a matsayin yana kafiri ne ko a matsayin yana musulmi an kashe shi na haddi jamhurin malamai sun ce kisan haddi za a yi masa dan haka in aka kashe shi za a burne shi a makabartar musulmi za a yi masa sallah amma mutane malamai da mutanen kirki bai kamata su halarci jana'izar sa ba Imam Ahmad ibn Hanbal yace za a kashe shi kafiri ne ko makabartar musulmi ba za a kai shi ba ko sallah ba za a yi masa sallah wanka ba za a yi masa sallah ba ɗan uwansa dai kawai zai su binne shi a wani waje wanda ya nuna kan cewa muhimmancin sallah cewa tana tsare jinin mutum wanda yake kuma idan babu ita ya halatta a zubar da jinin mutum wanda bai yi ba kenan idan aka nemi tuban sa yake tuba a hadisi na uku a cikin karatunmu na yau Imam Malik ya rawaito shi daga Zaid ibn Aslam an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar Zaid ibn Aslam malamin Imam Malik malamin tafsiri kuma malamin hadith al-Adawi baban sa maulan sayyidina Umar ne kamar yadda ya gabata an Ata ibn Yasar maulan Maimuna maulan Ummu Salama eh maulan Maimuna al-Hilaliya da shi da dan uwansa da ƴan uwansa guda biyu Muslim ibn Yasar da Sulaiman ibn Yasar dukkaninsu malamai ne shi Ata ibn Yasar ya fi karkata ya zuwa ga ilimin ilimin ya zuwa ga ibada. Hadisansa kadan ne, amma Sulaiman ibn Yasar malamin hadis ne ko malamin fiqh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki da ake bautawa. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mayar da kaburburan annabawansu zamanto masallatai. Wannan hadisin Ata ibn Yasar shi ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, zahirinsa mursal ne amma ya zo mausulan da ambaton sahabin da Ata ibn Yasar ya ji daga gare shi, ya ji daga wajen Abu Sa'id al-Khudri ne, kamar yadda ya zo a cikin Musnad al-Bazzar. Dama yawanci duk irin marasil da za ka gani a cikin motsa ta Imam Malik za ka same su da isnadi mausuli sadajje da ambaton sahabinsa. Wannan hadisin yana daga cikinsu. Al-Bazzar ya ruwaito shi a cikin Musnad ɗinsa, daga hadisin Zaid ibn Aslam, daga Ata ibn Yasar, daga Abu Sa'id, Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Ma'anar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace, Allah kada ka sanya kabarina ya zamanto gunki da ake bauta ma, wato kada ka sanya kabarina ya zamanto mutane sun zo suna yi masa sujada, ko kuma su mayar da shi masallaci, su mayar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci. Ya roki Allah kada Allah ya sanya wannan. Sannan ya ambata cewa Allah fushinsa ya tsananta akan mutanen da suka mai da kaburburan annabawansu suka zamanto masallatai, wanda ya nuna kan cewa ɗaukan wato kabarin annabawa a mayar da shi masallaci, a gina masallaci a kansa, a rinka yin sallah a wajen haramun ne, domin gashi an ce fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi haka. To idan wannan ga annabawa ne, ina kuma ga waɗansu sauransu, ina kuma ga sauran salihai bayi waliyai? Kaga su suka fi cancantar ma kan kada a yi haka. Amma waɗansu suna cewa to ai gashi a cikin Alƙur'ani an ce, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ashabul Kahfi wanda suka yi rinjaye a cikin al'amarin sun ce, za mu gina masallaci akan kabarinsu. Saboda haka tunda ya zo a cikin Alƙur'ani babu abin da ya nuna inkarinsa, dan me zamu ce yin kabari a masallacin annabawa bai halatta ba? Dalilinmu shine wannan hadisi. Ba kuma shi kadai bane, akwai hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi kafin rasulsa da kwana biyar, yana cewa qatalallahu al-yahuda wan nasara, Allah ya tsine ma yahudawa da nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun mai da kaburburan annabawansu su zamanto masallatai. Ala la tattakhidhu qabri masjida fa inni anhaakum an zalik, kada ku mai da kabarina ya zamanto masallaci, domin na hana ku daga wannan. To wanda kila wadansu za su ce, to yaya gashi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin yana cikin masallaci? Saboda haka kenan yanzu duk musulmi suna kan wannan hanin kenan, su mai da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci? Menene jawabi? Masallacin da aka tashi gina shi, ai ba a kabarin ne ya kawo shi ba ko? Gina masallacin aka yi, kuma ba a binne shi a cikin masallacin ba, a cikin ɗakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin ɗakin Aisha aka binne shi. Buƙatar yalwata masallacin yasa aka yi, aka shigar da ɗakin a ciki. Kuma da aka yi, kamar yadda Qurtubi yake faɗa, kuma haka yake ɗin a cikin tarihi, sai da a lokacin tabi'ai ne, babu sahabi lokacin a Madina, lokacin da aka shigar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci, sai da aka mayar da kabarin, aka mayar da shi wato musallat triangle, an san triangle ai ko? Wato inda bangon alƙibla, bangon kudu aka yi masa gini haka, inda fuskarsa salawatullahi wasalamu alaihi ne, alfarma take kallo. Bayansa kuma bangon arewa, sai aka ɗauki garu daga ƙarshen, daga gabas aka ja shi zuwa ga tsakiya, daga yamma aka ja shi zuwa ga tsakiya, sai ya zamanto kan cewa ba za ka tsaya ka kalli kabarin sambil haka ba. Ba yadda za ka tsaya ka kalli kabarin sambil, don dai mubalaga kan kada ka je ka ce za ka yi ma kabarin sujada. Idan mutum ya yi sujada ga kabari, wannan shirkul akbar ne, shirka ce mai fitar da mutum daga milla. wannan kabarin ko nawaye kuwa ko nawaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kada ni ka sa kabari na ya zaman to haka wannan ba yana nufin kancewa wadansu ba za su yi ba amma idan suka yi to ya nuna kancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari'i ne daga gare su ya barranta daga gare su haka yana daga cikin wannan mutum ya zamanto ba a kabarin zai yi sujada ba amma ya kebance wata ibada ta musamman sai ya je wannan kabarin zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kuma yadda dakunan ku zamanto makabarta ku karanta alqur'ani a ko ina ku ma'ana alqur'ani da sallah ba a yin ta a makabarta in mutum yace zai je makabarta domin ya sauka alqur'ani ko zai je makabarta domin ya wata nafila ta daban ko ana itikafi a masallaci shi kuma yace a makabarta zai je itikafi ya halwa to wannan ya zo da bid'a babba a cikin addini kuma shedan ne ya sawwala masa al'amarin sa wannan ya daga cikin kurakurai da ake yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan a rashin lafiyar sa yana daga cikin hadisai mutawatira wanda malamai sai hukunci akan cewa mutawatir ne ya gargadi sahabbai ya gargadi al'ummar sa da kada su bi hanyar Yahudawa da Nasara domin al'adar su ne su duk wanda yake an wani bawan Allah ya mutu a cikin su sai su hoton sa su gina dakin ibada akan kabarin sannan su rafe hoton a ciki kuma inda za ka ga ana kai a cikin kasashen musulmi a waɗansu kasashen musulmin haka za ka ga ana yi in ka je Misra haka za ka ga da a Baqi'a da haka suke akwai kubbar kaburburan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kubbar kabarin sayyidina Usman akwai ta Abu Sa'id al-Khudri akwai ta Imam Malik akwai ta Nafi akwai ta ahlul baiti ga sunan sai lokacin da daular Saudiya suka zo ne duk suka rushe wannan saboda shirkar da ake yi a wannan a wannan wurin kuma abinda suka yi daidai ne amma ana ta cewa wai yana daga cikin munkarin da daular Saudiya suka yi da wahabiyawa haka ake cewa wannan kuwa abinda suka yi ko yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sayyidina Ali yake cewa bana tura ka kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni nayi ba kada na bar wani kabari da aka yi masa tozo aka yi gini akan sa face na rusa wannan ginin irin masallacin Kanzu da aka yi wannan ginin irin hubbaran Shehu wannan ginin da aka yi duk bid'a ce bai halatta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan duk bai halatta ba sawa'un an kai kabarin ne zuwa ga masallacin ko kuma an zo an gina masallacin saboda kabarin na'am akwai lokaci ai akwai sauran lokaci zuwa al'asar ko to bari mu ƙara hadis guda ɗaya insha Allah ba zai yi mu karance babin ba نعم
حدثني عن مالك عن ابن كنعان عن محمود بن الربيع بن الزبير الانصاري ان عباد بن مالك كان يقول مقامه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمه والمكر والسيف وانا رجل ضمير البصر فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت مكانها
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك يرويته دغ عبد الله دغ محمد ابن شهاب ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع الانصاري دغ محمود ابن الربيع al-ansari yana daga cikin kananan sahabbai abu muhammad al-madani a yawancin riwayarsa daga sahabbai ne anna itban ibn malik cewa itban ibn malik shi ma al-ansari al-ajlani sahabi ne mashhuri wanda ya rayu har zuwa lokacin khilafar sayyidina muawiya kana ya ummu qaumahu ya kasance limamin mutanansa wa huwa a'ama al-hali yana makahu wato a lokacin da Mahmud ibn Rabi ya haɗu da shi ba a lokacin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da shi mai riwayar ya gan shi lokacin shi ne liman an fahimta wannan tana da muhimmanci wannan fahimta zamu dawo ku ga abin da yasa nayi takidi akan ta wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shi ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi itban bin malik ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaha takunu dhulma wato sha'anin duhu yana kasancewa wal matar da ruwa wasail da ruwan wal matar da ruwan sama wasail da kuma ruwa wanda yake kwantaccen ruwa wanda yake yazo ya tare hanya wa ana rajulun barirul basar ni kuma mutun ne makaho bana gani fa salli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhidhu musalla dan haka ya rasulullahi kai sallah a gidana a waje wanda zan mayar da shi ya zamanto shine masallaci inda zan rinka yin sallah musalla fa ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo masa fa qal sai yace aina tuhibbu an usalli aina kake so ne sallah fa ashara lahu ila makanin min albayt sai nuna masa wani bigire a cikin gidan fa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah a wannan makani to bayan yayi sallah ne shine hadisin can da ya gabata na wanda yazo yayi rada din nan to a lokacin ne ake wannan rada hadisi a lokacin ake aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana wannan hadis din ya nuna cewar a wato akwai uzurin da yake halatta mutumin da yake da uzuri ya zauna a gida kada ya zo sallar jama'a hatta wajen wanda suke cewa zuwa sallar jama'a farilla ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa uzuri kan kada ya zo zuwa ga sallar jama'a menene uzurin da ya ambata na farko yake duhu da ruwan sama da kuma ruwan kwazazzabai sannan kuma gashi shi makaho ne ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce yana nema a yi masa sallah a yi masa waje wanda zai rinka sallah a gida wanda ya nuna kan cewar wato in uzuri ya zo ya halatta mutum ya yi sallah a gida in yana da uzuri ba sai ya zo masallaci ya yi sallah a masallaci ba to amma akwai wani hadith na Abdullahi ibn Ummi Maktum a cikin Bukhari yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina gari ne mai yawan macizai da kunamu kuma ba shi da jagora wanda zai kawo shi masallaci yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya zauna a gida ya yi sallah har yayi masa izini ko da ya juya sai ya ce atasma'un nida yace kana jin kiran sallah yace eh yace la ajidu laka udra yace ban san cewa kana da wani uzuri ba a wata riwayar yace masa fa ajib ka amsa kiran sallah me bambancin wannan da itban alaikum assalam abin da ka faɗa ba zahiri ba ne cewa ya ka nuna min waje da zan rinka sallah ba wai cewa ya ka nuna min waje da zan rinka sallah an yi ruwa ba ka nuna min wajen da zan ɗauka ya zamanto shi ne wajen sallah na a gida ba wai ya ce wai sai an yi ruwa ba ne zai rinka zama shi mutlakan kawai cewa ya tun daga shi yana da uzuri a nuna masa waje da zai rinka sallah a gida saboda haka bai yi tafsiri da cewa inda ya yi da an ambata da cewa to idan an yi ruwa ka nuna min inda zan rinka yin sallah alaikum salam wannan fa cewa yi ga duhu ga ruwan sama ga ruwa kuma a cikin kwazazzabo watakila yana da ɗan jagora yana da ɗan jagora kaga bai ce ba shi da ɗan jagora ba in yana da ɗan jagora duhun ba komai ba ne shi ko wancan ya ke ga macizai shi wannan watakila ruwa zai dan fada ne ko ya jika jikinsa ya bata masa jikinsa amma wannan kuwa menene zai same shi rayuwarsa ce fa take cikin hatsari in macizai ya same shi fa kuma ya ce ba shi da jagora ba shi da mai ja masa gora shi ko wancan itiban bai kore cewa yana da mai ja masa gora ba a'a wani hali ne ya fi tsanani na'am wato idan mutum yana jin kiran sallah ko zai kai ya zuwa ga ko zai gai ya zuwa ga cewa wato a zai ji ciwo rayuwarsa za ta shiga cikin hadari sai ya amsa abinda kuke cewa kenan tunda ya ji kiran sallah to amma kuma gashi wannan kuma ya masa uzuri babu dalili kan cewa baya jin kiran sallah na'am amma kuma aka ce ba shi da uzurin aka ce fa shine fa aka ce ba shi da uzuri na'am babu tabbas a kada ka ce babu tabbas saboda dabi'ar madina cewa yace innal madina kathiratul hawam madina mai macizai ce da kunamu masu yawa kuma sau nawa ake fita sallah salloli wanda suke masu duhu sau nawa ne da ake yi sau uku saboda haka idan yau ya tsira gobe fa jibi fa gata fa a shahidai malamai sun yi sabani wannan hadisai guda biyu gaskiya sun sa malamai sun buga musu hankali waɗansu suka ce wannan hadisin na ibn ummi maktum mansuhi ne haka yake a farkon al'amari daga baya aka shafi hukuncin da hadisin itban saboda haka al'amarin yana nan akan cewa yana da wato an yi rukhsa idan halin itban itban ibn malik ya bashi rukhsa to halin ibn ummi maktum min babi aula saboda haka sai suka ce hadisin itban ibn ummi maktum mansuhi ne wannan hadisin shine nasikh to amma kaidan malamai ce ba a cewa me zai hana wata kila a ce tunda babu ba a san tarihi ba la'alla aka fi ne itban ibn malik an yi masa rukhsa amma kuma ibn ummi maktum ba ya masa rukhsa ba wanda ya nuna kan cewa shi ma itban ya je ya koyi abin da aka gaya ma itban abin da aka gaya ma ibn ummi maktum ya daina wannan sallar ya koma ya rinka sallah domin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ba shi da uzuri in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ga mutum ɗaya kamar ya isar ma al'umma ne saboda haka hakkin itban ya je ya san cewa ga sabon hukunci tunda babu tarihi ba yadda za ka ce ga wannan shine mansuhi wannan shine nasikh idan ka ce hadisin ibn ummi maktum shine mansukh wanda bai yadda da kai ba zai iya cewa a'a hadisin itban shine mansukh dalilin da yake mafi karfi shine cewar wal ilmu inda la ijtihadi ne shine jawabin malaman jawabin ibn rajab al-hafiz ibn rajab kuma shine jawabin malaman al-hanabila ana cewa dama ko yaushe mu wai ni hanbaliya ne jawabin hanabila suka ce itban bin ibn ummi maktum ya nemi a yi masa rukhsa ya yi sallah shi kadai a gida shi ko itban bin malik ya nemi a nuna masa inda zai yi sallar jama'a a cikin gidansa domin har an ruwaito cewa yana da ana kiran sallah ana iqama a haɗu a kiran sallah saboda haka idan mutum yana da uzuri irin wannan ba zai iya zuwa babban masallaci ba amma zai iya yin sallah ta jam'i a cikin gidansa a waje wanda yake shine kamar masallacin cikin gida wanda zai yi to wannan in yana da uzuri irin na itban zai iya ɗauka wannan ya zamanto uzuri a gare saboda haka bambanci shine ɗaya sallar jama'a yake yayi takhallufi ga barin sallar jama'a ga wata jama'ar ɗaya ko yana neman a yi masa rukhsa ya bar sallar jama'a ga sallah shi kaɗai ba ga sallar jama'a ba wannan shine bambanci tsakanin hali biyu shi yasa kaga Mahmud ibn Rabi' yace ya zo ya sami itban ibn Malik wa huwa ya ummu qaumahu shine liman yana wa mutanen sa limanci a lokacin da yake masa hadisi da yake tambayar sa ne ba wai a lokacin da shi itban yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kun ga wannan shine bambanci tsakanin halayen guda biyu me ra'ayinku ga wannan taujihi sako yayi to wannan shine a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewar wato liman zai iya zamantowa makahu makahu zai iya limancin sallah akwai wannan dalilin makahu zai iya limancin sallah domin ga shi yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masa iqrari sannan a cikin wannan hadisi ya nuna kan cewa wanda yake da uzuri irin wannan ya halatta ya zo na yi sallah a gida kamar yadda ake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana kiran sallah akai ruwa sai a ce sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida ba sai kun taso kun zo masallaci ruwa na dukan ka ba kace ai kai kana yin ai baka da uzuri in dai kai domin ka samu domin in kai wannan kai ruko da azima baka ruko da ruku ba babu laifi amma kuma kada ka lizumta mu wadansu kada ka lizumta mu wadansu domin Allah ya sauƙaƙa musu kada kai kace zaka dora musu abinda Allah madaukakin sarki bai dora musu ba sannan wannan hadisin ya nuna yin tabarruki da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah domin itiban da zai iya cewa ya Rasulullah ba ni izini in samu waje in rinka sallah a gida amma sai ce ka zo kai sallah a waje domin dauke shi zamanto inda zan rinka sallah duk inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna yin tabarruki da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah an ruwaito daga waɗansu sahabbai suna karhancin mutum ya rinka karda don inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah ba dan komai ba sai dan saboda tsoron kada ya zamanto kan cewar an kai ya zuwa ga yin wani itikadi akan wannan wajen har ya kai ya zuwa ga cewar an kebanto ta ibada ta musamman a wannan shi yasa sayyidina Umar da ya je wani waje ya ga mutane ana ta tashi ana ta nafila ya ce wa'annan fa suka ce a wai wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ne shine suke sallah sai ce duk wanda yake so ya sallah ya sallah wanda kuma bai ga sallah ta kama shi ba sai yayi sallah ba ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku face suna kokarin karda don cewa sai sun sami inda annabawan suka yi sallah domin su yi ibada ta musamman a wannan su sallah su ma a wannan wajen wannan ka'ida saboda ka'ida saddu zari'a ne to amma yayin da ya zamanto kan cewa babu wannan tsoron akwai falala a wajen sallah a wannan wajen domin kamar yanda aka kiyaye wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Madina aka mai da wuraren suka zamanto masallaci kuma kamar ruwaye da yake yana yin sallah a cikin an kula da wata wani al'amudi a cikin rauda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin nafila a wajen Aisha ummul mu'minin takan nemi a ba wato a kauce a cikin masallaci inda ar-rauda take ta zo ta yi sallah a nan wajen inda ta lura cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan sallah a nan kuma wannan hadisin yana daya daga cikin shahidi akan wannan cewa yin tabarruki da wato neman albarka da wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiransa ya zo yayi sallah a nan wajen inda kamar a ce babu wata falala da take da rataye da wannan da sai ce masa ba komai da kake sallarka a ko ina kai a cikin gidanka duk yayi amma sai ya amsa kiransa ya tako a cikin riwaya an ce ya tako tare da sahabbansa daga cikin su hadda Abu Bakar da Umar suka zo suka yi sallah sannan aka kaddamar da abinci suka ci kaga da yazo da yake an kira shi ne dan yayi sallar yana zuwa sai ya ce aina turidu an usalli ina kake so ne maka sallah sai ya nuna masa kaga har ya san wajen ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne zai ayyana wajen ba sai ya ce masa ina kake so ne sallah ya nuna masa sannan yayi sallah wanda ya nuna kan cewa abin dalilin da yasa yazo yayi sallar dan ya samu albarkar cewa shi ne yayi sallah ya so masa sallah a wannan wajen to sannan bayan yayi sallar wanda yake shi dalilin zuwansa sannan kuma sai ya je ya ci abincin amma haga da ya je gidansa Anas da aka gayyace shi kan ya zo ya ci abinci sai da ya ci abincin sai ya ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah domin abin da aka kira shi ya zo ya yi shi ne cin abinci saboda haka sai ya zauna aka ci abinci bayan an ci abinci sai ya tashi ya yi sallah nan ku an kira shi dan ya zo ya yi sallah saboda haka ana kiran abin da yana zuwa abin da yayi din shi ya kaddamar daga baya kuma wannan wani abu ne wanda yake aridi wanda daga baya aka kawo suka kawo na girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance dama shi ne karban hadiya ne wanda ya nuna kan cewa kenan idan mutane suka gayyace ka suka kawo maka wato abinci ko kunun zaki ko ruwa ko dafewa wuta ne ko alawa ko mazar kwaila ka karba kake karba kake kai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wannan akwai dadin zuciyar akwai karfafa dankon alaka tsakanin musulmi da dadin zuciyar wanda ya gayyace ka zai ji dadi kan cewa ya gayyace ka ka zo ka ci musamman ma idan Allah madaukakin sarki ya baka mukami matsayi na ilimi ko matsayi na shugabancin jagorancin addini ko jagorancin al'umma ko matsayi na surkunta surki ne kai ka zo gidan surkai ko makamancin wannan to yin haka ka ci ko menene ko baka son ka ci ka ci din domin ka dada ransa wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna kan cewar mutum ya babu laifi ka lizinci waje wanda yake a wajen zakarin kayin sallah. Amma hadisin da yazo na kan cewa an hana mutum ya lizinci waje a cikin masallaci inda zai rinka sallah, abinda ake nufi idan mutum ya lizinci wannan wajen domin in yayi haka domin riya, don a ce kai wani dai abin nan kwanarsa ita ce tasa, babu ko ina ka koyaushe, ba dare ba rana, ba zafi ba sanyi, ba ruwa ba rashin ruwa, face ka same shi a wannan kwanar. To idan kana yin wannan yanayi ne don a yi wannan a faɗa ya ji daɗi, ya ji kanci mutane ma sun san da wannan al'amari, an mana shaida, to alhamdulillah. Idan yanayi don wannan niyyar ne, to wannan shi ne aka ba a so. Amma in babu in zuciyarsa tana da tsarki daga wannan babu laifi, kamar yadda shi idban ya nemi a ba shi waje, a nuna masa waje wanda zai lizinci yin sallah a wajen. Sannan kuma a cikin wannan hadisin cewa idan mutum ya ambaci wato wata nakasa da yake da ita a jikinsa babu laifi, kamar yadda ya ce wa ana rajulun darirul basar, ni mutum ne makaho, wannan baya daukansa ta babin cewa yana kai kukan Allah ko yana nuna rashin wato jin daɗi da abin da Allah ya jarabce shi da shi, ba shakawa yake ba, ba kuka yake kaiwa na Allah ba, bayyana wato dan ya bayyana nakasar da suke tare da shi, indai bai yi ba ne ta nuna wato bayyana rashin jin daɗi ga abin da Allah ya kaddara masa babu laifi. Dan mutum ya bayyana ka ce to gashi Allah ya sa shi abin nan ba shi da wadata, ko kuma Allah ya jarabe shi cewa ba shi da kafa, Allah ya jarabe shi da cuta iri ta kaza, wannan ba kai kukan Allah bane, ba kai ƙara Allah bane wajen halitta. Dan mutum ya faɗa ta fuskar wato akwai buƙatar kan ya bayyana wannan nakasa ko wannan buƙata tata. Amma in ba haka ba din mutum wato ya boye abin da ke Allah ya jarabce shi da shi tsakaninsa da Allah, wannan ya daga cikin hakuri da nuna yarda da kaddara Allah, kada mutum ya bayyana sai yin buƙata, sai yin akwai buƙata. Sannan kuma rashin halartar jama'a idan akwai uzuri, musamman kuma idan ya zamanto jama'ar za ta ba shi damar, rashin halartar jama'a din ba wai ya ki halartar ta bane bil kulliya, ya bar wata babbar jama'a ne domin ya tsayar da wata jama'ar karama, to wannan ya nuna kan cewar uzurinsa karɓaɓɓe ne a cikin shari'a. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. Anya ko za a amsa tambayoyin nan? To guda ɗaya kawai, ai wuturi. Wuturi za a yi. To ko kai ne za ka yi wuturin kenan? Na'am. Wannan a mafi kaulin a kaulin masa yawan mal wato wai wanda yake shi kawai sallar juma'a yake zuwa ta jami'i, yana sallah a gida saboda masallacin na unguwar tasu bai yadda da shi ba, in bai yadda da masallacin unguwar su ba na wanda yake ba na unguwar su ba fa sai ya taka yaje. Amma mutum ya zaman tuciya baya zuwa sallar jama'a kwata kwata sai sallar juma'a, wannan a kaulin mafi yawan malamai fasiki ne, yana daga cikin fasikanci domin ya bar abin da yake wajibi farilla ta ainin sa. Wajibi ne musulmi ya yi sallah a cikin jama'a, abinda muka rinjayar kenan, sai in uzuri ne ya hana shi ya halarci sallar jama'a. Na'am. To amsa kawo tambayoyi guda biyu tunda mun ce wuturi dai za a yi. Ya ga me? Kwaro? Kwaɗo. Wallahi wannan ba zan iya amsa wannan tambayar ba sai na yi bincike a kanta. Matsayin? Zubar da ciki kitan kai ne. Zubar da ciki kitan kai ne, amma malamai suna cewa sai an hura masa rai. wato bayan kwana 120 in aka zubar da ciki wannan kisan kai ne sai ya biya diyar sai ya biya diya shine kimar kuyanga ko baiwa ko mun sha amsa wannan tambayar da karatun da muka yi ba amsa ba da ma haka ya dawo da baka amsa ba an ba da baka tambayar ba an ba an samu wadansu sun ai mun riga mun yi dama tambayoyi uku za a yi saboda magariba ta kusa akwai daga cikin yan uwanmu Malam Nuru zai tafi karatu kasar waje zai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi nasara akan zai tafi akan abin da zai je yayi na karatun nan kuma ya sanya shi zaman to na tsoron Allah ne ya sanya shi zaman to mai albarka a gare shi da al'ummar musulmi baki daya haka zalika duk wanda suka yi tafiya domin neman ilimi Allah ya albarkace su Allah ya ba su wato abokantaka na alkhairi na wanda za su zauna tare da su su taimaka musu akan wato abin da suka je nema kuma su taimaka musu wajen da'ar Allah kuma yasa ya yassare musu wannan karatu nasu ga baki daya kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan sa'a da yake karban addu'a kan wanda suke marasa lafiya suna kwance a asibitoci Allah ya ba su lafiya Allah ya tayar da kafadarsu wanda bala'i ya sauka a gare su Allah ya yaye musu wannan bala'i wanda kuma suka mutu Allah ya gafarta musu ya rahamce su mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani kaidin da ake ma al'ummar musulmi Allah ka rusa shi takunkumi da aka sanya ma yan uwan musulmi a kasar Gaza Allah ya karya shi Allah ya buda musu hanya da za su sai musu taimako da dauki daga gare shi wanda suke kokarin ba su dauki da taimaka musu Allah ya karfafa su ya kara karfafa musu gwiwar su kan su kai musu taimako da dauki Allah ya saukar da nasara da rinjaye akan masu jihadi a tafarkin Allah a ko ina suke kuma Allah ya taimaki addinin sa yan uwan musulmi wanda suke ribatattu a hannun arna sawa'un wanda suke a Guantanamo ko wanda suke a cikin sauran kurkuku na kasashen arna wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda ba mu sani ba da ma na kasashen musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda aka tsare su bisa zalunci saboda sun tashi suna kokarin taimakon addini Allah ya kwato su ta fito da su haka zalika yan uwan musulmi wanda aka tsare su aka masanya su cikin bautar dangin bauta a yalwan shandam a cikin wannan kasar tamu an maida su bayi maza da mata da yara Allah ya kwato su har yanzu akwai sauran mutum wajen 120 suna nan bayi a hannun arna sun maida su bayi ana bautar da su an yi musu zane irin na wato bayin wannan kabilar suna nan suna bauta waɗansu an maida su kirista Allah ya kwato su Allah kuma ka taimaki addinin musulunci Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci na musulunci a wannan kasar Allah ka ba mu shugabanni na gari wannan kokari campaign da aka fara da ake nema a fara na siyasa to muna roƙon Allah madaukakin sarki a cikin wannan ya fitar mana da ingantattun shugabanni kuma Allah ya tsare jinanan mutane waɗanda suke nema su yaɗa barna ta hanyar wato kawo barnar daba da jefa tsoro a cikin zukatan mutane da razani da ɗaukan makamai Allah ka karya su Allah ka ba su nasara Allah kuma ka dankofar da su ka kuma sallaka masu ƙarfi a kansu wanda za su ɓace waɗannan makamai daga hannuwansu domin su daina jefa razani da tsoro a cikin zukatan musulmi wannan abin da za a yi Allah ya sa a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma ya fitar mana da shugabanni ingantattu masu rahama masu taimakon addini Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu ka ba mu marasa lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين